matakai ke sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Amina Muhammad da kuma yarinyar nan a kasar Pakistan mai fafutukan harkar ilimin mata da ake kira Milala Yusuf sun je su jihar Borno a wani rangadi da su kawo tarayyar Najeriya. Milala Yusuf dai a kasar Pakistan ne da kuma cika shekaru 26 da haihuwa a gobe idan mai duka ya kai mu. An ne zuba harin Milala Yusuf a shekarar 2012 wanda ake zaton cewa ƴan kungiyar Taliban ne, amma Allah ya mata kyautar duguwa kuma ta rayu. Sannan ta ci gaba fafutukar wayarwa mata kawuna game da harkokin ilimin zamani. Milala Yusuf dai ta taɓa karɓar nan yabo na Nobel Prize. Milala Yusuf dai ta kawo ziyara zuwa tarayyar Najeriya sau uku, wanda a jihar Borno ya kasance shi ne na biyu. Mataimakin sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ne Hajji Amina Muhammad ta samu raƙayar gidan gwamnan jihar Borno Dr. Fatimatu Babagana Umar Zoro da kuma mai taimakawa gwamna na musamman a harkokin ƙungiyoyin waje wato Dr. Mero Mandara tare da wasu makarantun gwamnatin jihar Borno.
Mataimakin sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Hajji Amina Muhammad ta fara bayani tana mai cewa
this visit will have started in Borno. We will end the visit in Abuja where she will meet many policy makers but also more importantly the activists.
Tace wannan rangadi ne da muka soma a jihar Borno kuma za mu kammala shi a babban tarayya Abuja wanda ta haɗu da manyan mutane masu fada aji da kuma mafi muhimmanci ƙungiyar fararen hula.
This year we are going to take stock halfway through the sustainable development goals.
Tace kuma a wannan shekarar za mu dauki ƙididdigan gagashin shiri nan da ake kira NDG wanda ake sa ran za gudanar a ƙasar Amurka a watan Satumban wannan shekara. Tace kuma batun ilimi a wannan shiri ne NDG number na hudu ko za mu iya kai ga wannan manufa ko a'a a cewar mataimakin sakatare na majalisar ɗinkin duniya wato Hajji Amina Muhammad. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Salum cewa yayi.
I remember the visit of Malala to Maiduguri in 2017 when I was the commissioner for reconstruction, rehabilitation and resettlement.
Yace ina iya tunawa ziyarar da Malala Yusuf ta kawo zuwa jihar Borno a shekarar 2017 lokacin ina commissioner gine-gine da sake sukunar da jama'a a jihar Borno.
Malala Foundation supported the government's effort of building confidence in the reforestation of education. The foundation rehabilitated 27 classrooms.
Yace kun zo ne don ku jawo hankalin duniya game da muhimmancin harkar ilimin mata musamman ma ƙananan mata wanda a wancan lokacin wasu matasa daga jihar ba sa tunanin ziyarar jihar Borno. Yace bayan ziyarar gidauniyar Malala gina jajircewa da gwamnatin jihar Borno take da shi wajen sake farfaɗo da harkokin ilimi. Yace gidauniyar ta kuskure ajujuwa guda 27 ta kuma samar da kudaden ƙaro karatu wato scholarship ga mata 7 da garin Kwandiga da Gubiyu da kuma Dambuwa wanda aka lalata musu makarantun su.
The foundation also gave 2 years scholarship through GCC 30 of the 55 Chibok school girls that first escaped Boko Haram attack.
Yace gidauniyar ta samar da kuma kudaden ƙaro karatu ga yan matan Chibok da aka sace daga 30 zuwa 55 wanda suka samu suka wuce daga hannun yayan kungiyar Boko Haram. Ita ko Milala Yusuf ta ce ta yi farin ciki da wannan lokaci da aka bata da manyan jigajigai a jihar Borno game da goyon bayan da su samu. Ta ce za samu damar ganawa da jajirtattun 'yan mata da kuma ƙungiyoyin farar hula wanda suke aiki a ƙasa wajen haɓaka harkar ilimi don tabbatar da cewa an samar da ilimi da kuma harkokin tsaro ta wajen fannin ilimi. Ta ce zan ƙara da cewa abu da ya sa na ƙara amanna da 'yan Najeriya musamman ma game da makomarsu shi ne 'yan matansu don saboda suna da jajircewa a kan makomar ƙasarsu da kuma kansu. Kin je wannan tawaga suka ziyarci wasu makarantun mata na sakandare a jihar Borno da suka ƙarfafa masu gwiwa game da karatun matan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.